masu sarrafa ruwan leda a kasar Ghana ta yi karin kudin ruwan inda tace kari ne biyo bayan karin kudin leda da faduwar darajar CD da kuma sadan man fetur a kasar Ghana gare abinda masu sana'ar saida ruwan ledar ke fada
sunana Maimuna Tishayi gaskiya karin kudin ruwan bai yi ba domin ruwa dai yana ceton al'umma ya fi ko me yayi tsada ruwa yayi sauki sai sa a duba gwamnati ta duba eso a rage muna kudin ruwa biya watanna a rage muna don yanzu da zafi in ba ka sha ruwa da yawa ba ka samu lafiya sai sa a rage muna kudin ruwa
sunana Aisha Jafar wallahi ba yizi bane biya wata dai wallahi biya wata dai an kara muna sosai sosai yasa yan kurin an duba muna a rage muna kudin fiya watannan bai don ba kowa guru botu wata ma mutum bai sai balle yanzu kuma fiya watan da ake dan fama muke dan gwari da shi kuma yanzu kuma an koma an kara mu yasa saboda Allah da nan a duba rage muna fiya watannan
yanzu dai ɗan tsari na sayan jaka guda na ruwan ledar akan CD 7 zuwa 8 kwatankwacin dalar Amurka daya Mala Atijani Hamza, masanin tattalin arziki ya yi sharhi a batun.
Kungiya mai suna National Association of Sachet and Packaged Water Producers sun yi karin farashin sachet water sannan kuma da ruwan kwalban plastic. Wato sachet water wadda ke tattare da pure water daidai 30 za a sai da shi 8 cedis. Sannan kuma ruwan kwalban plastic karami za a sai da shi daga da 1 cedi za a kai shi 2 cedis. Sa'annan mai B za a kai shi daga 1 cedi 50 pesos zuwa 2 cedis 50 pesos. Sa'annan mai girman za a sai da shi 3 cedis 50 pesos. Wanga kuma kare-kare duka sun nuna cewa an samu karin man fetur sa'annan kuma production cost ya je bisa wato kayayyaki da ake sayo wurin hada ruwan yayi tsada abin da ya shafi plastic bottle da sauransu wannan ya sababta dole su yi wanga kare-kare yadda za a yi business din su kada ya rushe
tuni dai al'ummar kasar Ghana take kira ga gwamnati da ta tallafa wa kungiyar masu saida ruwan ledar domin daidaita farashin Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashin Hausa na Amurka daga Accra Ghana